America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 26 ga watan Janairu. Bayan labaran duniya za a ji cewa wani jirgin sama samfurin jet mai dauke da wasu manya yayi saukar gaggawa a filin jirgin saman Samuel Akintola dake Badon jihar Oyo ta kudu maso yammacin Najeriya. Za a kuma ji wani rahoto na musamman kan kammala ziyara a wasu kasashen Afirka da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayi. Sannan za a ji shirin tubalin tsaro. To amma kafin nan ga Zahara Aminu Fage da labaran duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Kungiyar tsaro ta NATO ta fara atisayen soji mafi girma a wannan makon tun bayan yakin cacar baki, inda dubban dubatar dakaru za su zagaye nahiyar Turai a wani mataki na nuna karfin sojin da suke da shi, wanda ke nufin gargadi ga kasar Russia bayan mamayar da ta yi wa Ukraine. Atisayen da aka yi wa lakabi da Operation Steadfast Defender 24 zai hada da wasu jami'an soji 90,000 na kungiyar tsaro ta NATO waɗanda za su halarci atisaye iri-iri a fadin Turai a cikin watanni masu zuwa. Atisayen da ya hada da jiragen ruwa 50 da jiragen sama 80 da kuma motocin yaki sama da 1,000. Atisayen kuma zai nuna cewa NATO za ta iya gudanar da ayyuka masu sarkakiya a cikin watanni da dama a tazarar dubban kilomitoci daga arewa mai nisa zuwa tsakiya da gabashin Turai, kuma a kowane irin hali a cewar kungiyar mai kawancen kasashe 31. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala rangadin da yake yi a Afirka a ranar Alhamis, yana mai cewa Amurka na neman ƙarin haɗin kai da kuma makoma mai kyau da ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin demokradiya a nahiyar ciki har da Angola. A babban birnin Angola, Blinken ya yi nazari kan aikin da ya ce ya yi sauri fiye da yadda ake tsammani a kan doguwar hanyar jirgin ƙasa wadda aka yi wa lakabi da Lobito Corridor, wadda ta hada kasar da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Zambia. Terry McCauley mai sharhi ne kuma jami'i a cibiyar nazarin sha'anin zaman lafiya ta US Institute of Peace ya ce Amurka na zuba hannun jari sosai a Angola. Wannan aikin Lobito Corridor wanda zai hada Angola da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Zambia shi ne aikin zuba hannun jari mafi girma da Amurka ta yi a nahiyar Afirka a cikin gwamman shekaru. McCauley ya kara da cewa aikin na daga cikin manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa wanda Amurka take yi a nahiyar, inda China ta dade tana gudanar da ire-iren waɗannan ayyuka. Ma'aikatan lafiya ta Gaza ta faɗa a yau Juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin ya haura sama da mutum 26,000, yayin da mutane sama da 64,400 suka jikkata a cikin sama da watanni 3 na yakin Isra'ila da Hamas. Ma'aikatar ta faɗa da sanyin safiyar yau Juma'a cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kashe Falastinawa 183 a hare-haren da Isra'ila take kaiwa, yayin da wasu 377 suka jikkata. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan harin da aka kai a ranar Alhamis, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 20 tare da jikkata wasu 150 a da'irar birnin Gaza, yayin da Falastinawa ke jiran kayayyakin jin kai a cewar jami'an kiwon lafiya na Hamas. Har ila yau a tsakiyar Gazan jami'an kiwon lafiya na Palestine sun ce wani hari na jirgin saman Isra'ila wanda suka kai da daddare a wani gida da ke sansanin yan gudun hijira na Al-Nusrat ya kashe mutane shida. A ranar 7 ga watan Oktoban bara wannan fada ya barke bayan da mayakan Hamas suka kai hari cikin Isra'ila wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 1,200. Sashin kasuwanci da cinikayya na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadi a jiya Alhamis cewa ana fuskantar tarnaki a harkokin kasuwancin duniya sakamakon hare-haren da ake kaiwa a bahar Maliya da kuma yakin Ukraine da kuma karancin ruwa da ke cikin mashigar ruwan Panama. John Hoffman, kwararre a fannin kasuwanci da cinikayya a hukumar da aka fi sani da UNCTAD, ya yi gargadi a ranar Alhamis cewa farashin jigilar kayayyaki ya riga ya yi tashin gwauron zabi, kuma ana fama da matsalar makamashi da abinci, lamarin da ke kara hadarin hauhawar farashin kayayyaki. Hoffman ya kara da cewa tun lokacin da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka fara kai hare-hare kan jiragen ruwa a bahar Maliya a watan Nuwamba, manyan 'yan kasuwa a harkar sufurin jiragen ruwa suka dakatar da amfani da mashigar ta kasar Masar na wani dan lokaci. Zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimman hanyar ruwa wadda ta hada da bahar Rum da bahar Maliya ta ga gagarumin raguwar kasuwanci da kashi 42 cikin watanni biyu da suka gabata, a cewar Hoffman. Koriya ta Arewa ta ce ta karbi bakuncin tawaggar gwamnatin kasar China karkashin jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen kasar Sun Wing-dun, yayin da take ci gaba da kokarin karfafa alaka da Beijing da kuma Moscow. Kafofin yada labaran kasar sun ce tawagar ta Wing-dun ta isa Pyongyang ne a ranar Alhamis bayan da ta tsallaka kan iyakar kasar da ke tsakanin kasashen biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kokarin ganin an inganta dangantakar kasarsa da China da kuma Rasha, da kuma karfafa ikonsa a yankin ta hanyar kalubalanta Amurka. Kim ya ce Kim ya je Rasha a watan Satumba bara don halartar wani taron da ba a saba yin irinsa ba da shugaban Rasha Vladimir Putin. Wasu masana sun ce mai yiwuwa ya kuma nemi ganawa da shugaban China Xi Jinping.
Zahra Aminu Fagi aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, wani jirgin sama samfurin jet dauke da wasu manya ya yi saukar gaggawa a filin jirgin saman Samuel Akintola da ke Ibadan jihar Oyon Najeriya, amma babu rasa rai. Daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da rahoton.
Wani jirgin sama ya yi hadari a filin jirgin saman Samuel Ladoke Akintola da ke Ibadan a jihar Oyo da safiyar yau Juma'a. Jirgin mai lamba N580KR da ke dauke da wasu muhimman mutane da kawai yanzu ba a bayyana ko su wane ne ba, ya kaucewa hanyar sani a lokacin da yake kokarin sauka nan Ibadan daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Rahotannin da ke fitowa daga kusa da filin jirgin saman na Ibadan sun nuna cewa mutane 10 ne ke cikin jirgin, kuma babu wanda ya mutu ko ya yi rauni a hadarin. Tuni dai jami'an gobara suka garzaya wajen hadarin don hana tashin wuta da kulawa da fasinjoji. Jami'an kula da jiragen sama Najeriya FAN a takaice an jibge su wajen hadarin. Kakakin hukumar Mr. Carol Adekotujo ya ce an tura jami'an ne don binciken musabbabin hadarin jirgin sama. To ko me yake sa a sami hadarin jirgin sama? Captain Ado Sanusi, masani harkokin jirgin sama ne a Najeriya.
Duba ga ko akwai na'urorin da ke taimakawa jirage sauka a Ibadan, kuma ba ta aiki da duba da ni a sa su aiki, kuma a duba ga da ainihin filin titin da jirgin ke sauka, duba ga ni ko yana da matsala. Wayan abubuwan ina gani masu binciken shi za su dinga duba su, kuma a duba ga ni ko a duka filin ne dai an samu na'urorin ake bukata da zai kawo jirgi daga saman salon zamani ya sauka da shi akan titin da ya kamata ya sauka, lallai kuma ya dace ki ba ta da daya zanci to shine dai nake gani amma wannan abin tun da bincike za a yi kaga bai kamata a dinga kwankwanto a cikin me yasa hatsarin
ya to captain wannan shine karo na biyu a cikin wannan kankanin lokaci domin an samu hadarin jirgin sama makamancin wannan a watan November da ya wuce ba ga ganin cewa watakila direbobin jirgin nake da laifi ko kuma masu kula da filin jirgin saman na Ibadan
a ban zan ce ga mai laifi ba da dalilin da saboda zato zato da zama gaskiya dai kamata a yi zaton ga wanda mai laifi ga wanda mai mara laifi ni dai gare dai a yi bincike a duba akwai na'urorin da suke sa cikin kafo daga samaniya da ne da tuya ya sauka din da ya kamata ya sauka na cikin na sauka cikin sama sannan sai kuma a duba a gani su matuƙa cikin sama sai sun yi wani abu da bai kamata bai dace a yi ba wayannan shine kamata a bincika kaga ruwan bincika sai a san waye ne ya abin da ya kamata yi ba tunda mu ba ma so mu dinga cewa wannan ne zai wanta da ya tukune yanzu bai dace da abin da ya faru
captain Ado Sanusi kenan idan ba a manta ba a watan November na shekarar 2023 an samu makamancin hadari irin wannan a lokacin da jirgin saman da ya dauko ministan wutar lantarki na Nigeria Mr. Adebayo Adelabu ya yi hadari a filin jirgin saman na Ibadan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
to gaida Hassan kamar yadda aka ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala rangadin wasu kasashen Afirka hudu inda a ƙarshe ya gana da shugaban Angola kasar da Amurka take gina wani layin dogo wanda zai ratsa tsakiyar nahiyar ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Cindy Sain
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar da yake a nahiyar Afirka inda a ƙarshe ya da zango a kasar Angola yayin ziyarar da yake kasar Blinken ya jaddada muhimmancin dangantakar Amurka da kasashen da ke bin tafarkin demokradiyya a nahiyar
at the White House in November President Biden reaffirmed to President Lorenzo
Blinken kenan yake cewa a fadar shugaban Amurka a watan Nuwamban bara shugaba Joe Biden ya tabbatar da shugaban Angola João Manuel Lourenço cewa wannan wani aiki ne mai cike da dimbin tarihi a dangantakar da ke tsakanin Amurka da Angola shugaba Biden ya bani umarnin na zo da tabbatar cewa aikin na tafiya
President Biden asked me to come to Luanda to help build on and accelerate our progress
A babban birnin Angola, Blinken ya yi nazarin abin da ya kira yadda za a hanzarta aikin layin dogon da aka yi wa lakabi da Lobito Corridor, wanda zai hada Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Zambia. Wannan aiki shi ne mashahuri cikin ayyukan da Amurka ta yi a nahiyar Afirka inda China ta jima tana ire-iren waɗannan ayyuka. A cewar ƙwararre kan tarihin nahiyar Afirka Terry McCauley na cibiyar nazarin zaman lafiya ta Amurka.
Is investing significantly in
Yace Amurka na zuba hannun jari sosai a Angola wannan aikin Lobito Corridor wanda zai hada Angola da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Zambia shine aikin zuba hannun jari mafi girma da Amurka ta yi a nahiyar cikin gomman shekaru McCauley ya kara da cewa burin Amurka shine ta nuna cewa ita ma da daddiyar kawace a daidai lokacin da Russia take kokarin kulla alakar soji a kasashen nahiyar yayin da China kuma take ƙara faɗaɗa ayyukanta na samar da ababen more rayuwa
you see a resurgence in Russian efforts to influence
McCauley ya ƙara da cewa ana ganin ƙarin yunkurin da Russia ke yi na faɗaɗa ikonta a nahiyar musamman yadda take yaɗa labaran da ba na gaskiya ba China kuma ƙasa ce mai muhimmanci a nahiyar idan zamu faɗi gaskiya al'ummar yankin nahiyar ta Afirka sun fi mutunta alaƙar su da China da kamfanonin ƙasar saboda irin kayayyakin more rayuwa da suke samu waɗanda suna taimakawa wajen raya nahiyar
infrastructure needed infrastructure projects that are essential for development
da aka tambaye ministan harkokin wajen Angola Tete Antonio kan hada kai da Amurka maimakon Russia da China sai ya ce aboki na hakika shine wanda zai fada maka gaskiya Blinken har ila yau ya yaba da irin rawar da Angola ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a nahiyar ta Afirka
Angola is trusted by all sides
yace Angola kasa ce da kowa ya yarda da ita kamulu da yin shugabancin shugaba Lorenzo na da muhimmanci wajen samar da ci gaba shugaba Biden dai ya ce ya zaku ya kai ziyara nahiyar ta Afirka amma Blinken ya nuna cewa zaben da Amurka ta tunkara a wannan shekara ya sa ayyuka sun masa yawa
to a gaida Mahmud yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan Maina kaina zan jagoranta. Zamu duba kalubalen tsaro a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Da takai ana ta yamadidin cewar wasu ofisoshin jakadancin kasashen waje da ma cibiyoyin kasa da kasa sun fara tunanin tattara nasu ya nasu daga Abuja zuwa birnin Ukko duka a fargaba irin na kalubalen tsaron. Toma dalla. Babannan dai yankin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ya shiga kanin labarai. Biyo bayan jirangiyar sace-sace mutane da ake tayi da neman kudin fansa. To amma babban abin da ya dan ji hankali a bayanan shine gutsuru tsoma da aka yi tayi cewar wasu ofisoshin jakadancin kasashen waje da ma kamfanonin kasa da kasa da kenan Abuja za su tattara nasu ya nasu su koma birnin Ukko don fargaba irin na tsaro. To shin girman wannan matsala ta kai har ga ofisoshin jakadanci da ma cibiyoyin kasa da kasa su fara tunanin tattarewa zuwa birnin Ukko? Tambayar kenan da naiwa wani masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu.
Akwai ababin da ke faruwa dangane da tsaro a birnin tarayyar Abuja wanda kuma ya shafi yadda kamfanonika da sauran kungiyoyi masu zaman kansu na waje da ofisoshi na diplomasiya suke gudanar da ayyukansu. Yadda yawancin ofisoshi na diplomasiya suke gudanar da tsaronsu mataki-mataki ne. Ma'ana akwai matakin da za a iya kaiwa kaga su wa'annan ofisoshin diplomasiya sun rage ko iyalansu. Ana iya misali barin ma'aikata a ce to ai ma'aikata sun zauna amma ban da iyalansu, a ce wani bangare daga cikin ma'aikata wanda ayyukansu ba na dole bane an rihe sun tahi. To a wani kuma bangaren idan yanayin ya kai inda su suke ganin cewa tsaransu zai shahu to suna iya ko kullewa su koma wani wuri inda suke ganin za su iya ko cikin kasar ko wata kasa daban. To ba na tunanin yanayin ya kai haka a Abuja. Dalili ko kamar yadda ka sani ina shugabancin kamfani kuma ina hurda da wayannan ofisoshi na diplomasiya. Har yanzu ban ga wani bayani ba a hukunce wanda ya nuna cewa sun rage ayyukan da suke yi a birnin tarayya Abuja sun koma misali Lagos. Akwai kwanakin baya ba zan manta ba lokacin da ofishin jakadancin Amerika ta hitar da wani sanarwa inda ta nuna cewa za a iya kai hare-hare na ta'addanci a wurare da yawa ciki har da Abuja. Kana san an yi haka sun rage ma'aikatansu sannan wa'ansu cikin ofisoshi na diplomasiya misali kasar Canada kusan gaba ɗaya suka koma aikinsu a birnin Lagos. To a wannan karin gaskiya ni ban ga haka nan ba.
To amma duk da haka biyo bayan kalubalen na tsaro ne da babbe babban birnin Abuja, kwamishinan kula da harkokin korafe-korafen jama'a na yankin Abuja Honorable Comrade Alhatu Ezekiel ya kira taron manema labarai inda ya bara.
Wato abin da ake ciki yanzu nan maganar tsaro na Abuja ya zama wani abin da dole mu fito mu yi magana a kai. Tsaro a Abuja ya zama wani abu kamar ruwa dare ga magari wanda yanzu musamman a kauyukanmu na Abuja a wannan 6 different area councils to akwai matsala sosai ga maganar tsaro. Wayannan masu dauke mutane da neman kudin fansa a wani lokaci a kisan gilla ko akan gonakinsu ko a gidajensu to ya zama wani abin da ya tada hankalin mutane kuma ba za mu ci gaba da shiru ba sai dai mu kirawo wato relevant authority ministan Abuja a jami'an tsaro da sauran mutane a ga inda za a shawo kan wannan. To ya fara a kauyuka ba Allah kaɗai sai inda zai tsaya. To mu ba mu fito ba ne don mu ɓata wani ko wani abu, a'a don mu samu inda za a samu hanyar a gyara saboda abin ya yi yawa. Sannan kuma na yi magana ne ce shi ministan Abuja ya mayo da hankalin shi ganin inda za a cece rayukan mutane da kuma kowa ya kwanta idanunsa biyu a rufe yana bacci. Yanzu kagan gonaki dai a kauyukan mutane mu na Abuja six area kansu akwai wuraren da ba sa iya zuwa gonaki.
To yaya masana tsaro ke kallon wannan al'amari? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu kwararre ne a sha'anin tsaro
amma ni ina jin akwai dan karin gishiri a ciki har yanzu dai jita-jita ne in lalle in suna jin haka ne. Amma ka san cewa ita gwamnatin tarayya ita take da hakkin ba su tsaro kuma ni ina ga bani da wani bayani da bamu da wani bayani na cewa federal gwamnatin tarayya ta gaza yi musu wadannan wasun su ma suna da nasu jami'an tsaro kuma suna da masana da suke musu bincike suke bada shawarwari ga abubuwan da su ya kamata su yi ga abubuwan da ya kamata su yi don kare lafiyansu
to amma duk da haka farfesa baba ya ce burifa yayi kama da mutum
amma ko ba bi mamaki bane ai ba da dadewa ba gwamnatin America ta ce za ta gina wani gagarumin shinjakadanci ba a Abuja ba a garin Lagos ji kuma gwamnatin tarayya ta ce komi akai ba to amma ka san irin wannan abubuwan in America ma ta ce za ta yi ba wani abu bane da zaka zo ta yi ta gina kusa da kai
to sai dai kuma in har ta tabbata cewa waɗannan jami'ai na diplomasiya da kuma kamfanoni irin na ƙasa da ƙasa za su bar Abuja ya zuwa birnin Eko a cewar masanin diplomasiya da kuma alakar ƙasa da ƙasa farfesa Abubakar Umar Kari wannan babban abun bakin ciki ne
wannan labarin abun bakin ciki ne kwarai da gaske saboda yana nuna cewa babu zaman lafiya da kwanciyar hankali a babban birnin tarayyar Najeriya kuma hakan akwai ƙarin gishiri kwarai da gaske duk da yake dai akwai waɗansu abubuwa marasa daɗi da suke ta faruwa a ƴan kwanakin nan in aka dubi abun sai aka kaman cewa daman mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki saboda su waɗannan kasashe da suke barazanan kwashi kayan su su bar abu a baya ma sun taba yi watannin baya sun rage ma'aikatan jakadancin su suka mayar da wasu su Ghana da Togo da jamhuriyar Benin suka yi ta yayata cewa akwai hadari a Abuja da sauransu
kokarare kan hular kasa da kasa Dr. Faruk Bibi Faruk na mai cewar shi fa wannan batu na kalubalen tsaro a Abuja baki daya bai kai ainihin yadda ake ta zuguguta shi ba
to kuma na tabbatar maka Najeriya ma dai matsalar da ake zuzuta ta tsaro bata kai yanayin da har wani ma'aikacin diplomasiya zai yi ga kama ya shiga cikin wani kakalikai ba saboda in ma akwai matsalar tsaron ba wai ana ta wato neman yan ma'aikatan waje bane ko turawan waje ko waye matsala ce wacce aka bari kama da gangan da sani ta ke tabarbarewa saboda lalacewar da tattalin arziki yake yi da shiga wahala da mutane suke yi da kuma wato ingizawa ta watakila wani irin makirci na duniya saboda ana ganin idan kasa kama Najeriya watakila ta shiga wannan kakanika yanzu za a fi moratta rigimar da ake a Abuja yanzu a shekarun da ake a Abuja a ce wai an kama mutane har an kashe mutane har an yi abin kasashen da muka sani da yawa wanda musamman kasashen turan wanda a kullun mutanen da ake kashewa sai sun fi mutanen da ake kashewa a Abuja su goma a shekara ma yanzu ne zai zama matsala a ce wai ana kashe mutane a Abuja ko ana kama Abuja ko Abuja ba ta da tsaro tabbas wato akwai kalubalen tsaro wanda kuma ba wai a cikin Abuja yake ba amma ya fara zuwa kewayen Abuja
to ko me jami'an tsaron Najeriya ke cewa akan haka Naje hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya inda na gana da babban subrutandan 'yan sanda Almustafa Sani da ke zama shugaban sashin karban korafe-korafen jama'a a hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya.
A Najeriya babu wani embassy da yake tashi daga Abuja wai ya koma Lagos. Wannan jita-jita ne kuma mutane a irin wannan labaran suna kara gishiri saboda ko ba sa cikin Najeriya ko kuma ba su san abin da yake faruwa a cikin Abuja ba ina fatan ko da dare ko da rana zaka dauki motarka ko kuma ka dauki wani abin hawanka ka zagaya cikin Abuja ka ga irin kwanciyar hankali da zaman lafiya da ake ciki a cikin Abuja muna da matsaloli kuma wannan matsaloli ko ina ne a duniya da akwai su muna da mutane masu garkuwa da mutane muna da kananan yan fashi muna da masu satar mutane da sauransu amma wai bai kai matsayin da za a ce mutane suna barin Abuja suna koma Lagos ba a hukumar yan sanda min shirye-shirye da yawa sati ɗaya da suka wuce inspector general na yan sanda na Najeriya ya kaddamar da sabon bangare na aiki wanda ake kiransa SIS a Turanci ana kiransa Special Intervention Squad wanda kowa ya ga lokacin da aka kaddamar da su wannan mun yi da cewa ana samun matsaloli kamar yadda na fadi na farko a Abuja. Muka kikiro inspector general na yan sanda ya kawo wannan domin a tabbatar da cewa Abuja ta koma kamar yadda take, ba Abuja kadai ba, da duk jihohin da suke zagaye da Abuja kamar Niger, kasar Niger da kuma kasar Kaduna da Kogi. Wannan tunda aka fara wannan aikin an samu ci gaba yadda an kama wayannan bata gari da yawa wanda suke wannan abu, wanda suke yin garkuwa da mutane, a takaice ma da wanda ake garkuwa da yaran su ɗaya ga watan January, kuma wannan atisai da yan sanda suke 20 ga wata aka samu su daga can wajen wayannan bata gari, kuma ana nan ana ci gaba da wannan bincike. Ta wani bangaren kuma ita hukumar yan sanda ta karfafa bangaranta na bincike ko kuma na samu bayanai na sirri.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan mai kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Hassan, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Ƙungiyar tsaro ta NATO ta fara atisayen soji mafi girma a wannan makon tun bayan yakin cacar baki, inda dubbin dubatar dakaru za su zagaya nahiyar Turai a wani mataki na nuna ƙarfin soji da suke da shi, wanda ke nufin gargaɗi ga ƙasar Rasha bayan mamayar da ta yi wa Ukraine. Atisayen da aka yi wa lakabi da Operation Steadfast Defender 24 zai hada da wasu jami'an soji 90,000 na ƙungiyar tsaro ta NATO, waɗanda za su halarci atisaye iri-iri a faɗin Turai a cikin watanni masu zuwa. Atisayen ya hada da jiragen ruwa 50 da jiragen sama 80 da kuma motocin yaƙi sama da 1,000. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya kammala rangadin da yake yi a Afirka a ranar Alhamis, yana mai cewa Amurka na neman ƙarin haɗin kai da kuma makoma mai kyau da ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin demokradiyya a nahiyar ciki har da Angola. A babban birnin Angola, Blinken ya yi nazari kan aikin da ya ce ya yi sauri fiye da yadda ake tsammani na kan doguwar hanyar jirgin ƙasa da aka yi wa lakabi da Lobito Corridor, wadda ta haɗa ƙasar da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Zambia.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu yi amfani da wannan damar mu miƙa saƙon taya murna ga iyalan Malam Muhammad Tasu Zakari, wanda za a daura auren yarsa Zainab Tasu Zakari, wato Mimi, gobe Asabar a Williams Street da ke jihar Plateau, Nigeria. Da fatan Allah ya ba ta zaman lafiya da albarkar aure. Amin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fageda ta taya na gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu Wamai, da kuma injiniyar mu ta yanzu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.